Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce kike kawo da rabon wani
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na goma an tashi lafiya
lafiya kalau alheri
ya New York
na nan lafiya kalau ya Washington DC
lafiya lau shugaba Biden yace in da ji duriyar ka in mika gaisuwa
masha Allah tunda kuna da shugaba America mu ba New York muna da shugaban duniya duka Secretary General na Majalisar Dinkin Duniya ya ce a gaisuwa
wato kai ba kada so ka ce kowa fa da mulki yake
ni ma babba ai
to Allah ya gaggaishe su duk shugabannin mu Allah ya gaggaishe su to bari mu bude wannan babi baba ka san an yi mana rasuwa wannan makon zamu mika gaisuwar ta'aziya ga abokin aikin mu Mahmud Lalo domin rasuwar wansa Alhaji Garba Lalo wanda ya rasu ranar Litinin a Jos bayan doguwar jinya
okay, Allah ji kansa
Allah ji kansa Allah kuma ya kyautata namu kansa
ban kwana nake ba masoyiya la ta sai wajen ban kwana nake ba masoyiya la ta sai wajen
to sai kuma sakon tayar murna zuwa ga Alhaji Musa Garo mai radio da recorder a kasuwar Kawo Kaduna na samun karuwar yammaci da Allah ya bashi wanda yayi wa suna Zainab to muna gaida Zainab da mamarta Asiya Allah ya raya mana Zainab ya tsayyaba
to amin sun mu amin bari kuma mu mika gaisuwar sada zumunci kamar yadda muka saba zamu fara mika gaisuwa ga babawo mato mai addu'a jihar Katsina sai kuma mai girma sarkin Fulanin mai addu'a Alhaji Abdulkadir Muhammad da Abdullahi Laki Huntuwa sai Usman Manika mai ruwa Rot Huntuwa da Ahmadu Rade Enduna gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Murtala Ibrahim Zangon Daura da Bala Muhammad Damban sai Abdulaziz Dan Gogo mai addu'a gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Mani Tinau mai addu'a da Musa Malam Indu Kazawe Niger da babaye lefe da magaram
to sai kuma gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Alhaji Muhammad Adakawa shugaban kasuwar Singa a Kano da Mansur Mustafa da Okashatu Mustafa mai gatari sai kuma Jamilu Aliyu da kuma Ali Abdu na Kurilla da yaya Haji Sudawa da Bashari Dahiru dan bacan Gumal muna gaida ma'aikata na gidan talbijin Gaskiya TV wanda suke kama taskar VOA da kuma lafiyar mu a Ghana da farko General Malin Jamal Zakariya muna mika ma gaisuwa a bari ya huce da Hawa Abdul Karim Yanfaniyas da Salim Shaibu Sarauta da Muhammad Abdul Mumin da kuma wato ma'aikatan da suke daukar hoto wato Ridwan Muhammad kenan da Sharif Ogusu da Isaac Lawe da Kamal Babal Wais da Abdul Wahab Jawando da ke gabatar da shirye-shiryen labaran wasanni a bari ya huce zuwa gare ku
sai gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Mahmud Salihu kauren Namoda Zamfara da mahaifinsa Alhaji Salisu mai gyaran agogo kauren Namoda da Malam Badamasi limamin masallacin Juma'a na biyu a kauren Namoda gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Khalifa Atiku Abubakar mai suna kauren Namoda da Bashar Muhammad Yeldun Kedi da Alhaji Ado Sani Khalifa sai Hafizu Balarabe Gusau da Awal Abubakar Jiga da Nasiru Sabu Gusau
to sai kuma gaisuwa zuwa ga wato shugaban gidan rediyon Alfa Alhaji Muhammad Ridwan Kujiba wasa ba muna gaishe ka tare da ma'aikatan ka kama daga Nimatu Abdullahi Yambani da kuma Abbas Siza da sauran ma'aikata na Alfa Radio gabaki daya idan muka koma Zuriya FM da su kuma suke daukan shirin muryar Amurka muna gaida Alhaji Abubakar Haruna shugaban gidan rediyon kenan da uwar gidansa Hajji Asuwa ba Haruna to sai kuma Yusuf Abdul Gani insha Allah da Aminu mai lafiya komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa su bi ni da haka za mu rufe wannan babu sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana baba kamar yadda muka alkawarta shirin da ya gabata
mun katso bakuncin matashin mawakin nan da ake ba lakabi da Sonic Man. To wakilinmu a Birnin Kano Baraka Bukit ta samu tattaunawa da shi sabida da aka bari mu gefe domin ji tarihin wannan mawaki.
Sunana Sani Suleiman, kuma ana kira na da Sonic Man.
Sonic Man. Waka ta hip hop ake yi ko ku?
Tabbas wakan hip hop zance kaɗe da R&B.
Ina ka ce Sonic Man da wata waka mai sauraro?
To an sani da wato package da kuma sarauniya wanda ni da dogon ja muka yi.
A rera mana mana ai
ba. Okay, to shi kenan. Sarauniya. Okay, I think so. Shi ne ki don wakar.
Ai za ka rera sai ka zama mawaki ne ruwa
mana. Okay, okay. Sarauniya. Kina cikin raina, ina baki raina, and I'm loving you, and I've been waiting you.
To banda ita, wacece bakan da miyar ka?
To a yanzu dai gaskiya yana da wata waka mai suna Yar Hajiya.
Ya take.
Yar Hajiya, ra shirya da yake Yar Hajiya sabar waka ce.
To kai wanda banda Yar Hajiya
ne. Okay, baby girl. Daga ganinki na kama da sanki, baby girl, ko da yaushe tunaninki ne ke, baby girl, zuciyata na baki. Okay.
Muna batun shekara nawa a harka ta waka, ai ka taɓa halartar dandalin
biyu? Tabbas, gaskiya a takaice na fara waka wato tun 1999, amma dai na dai shiga cikin wakan sosai wato that was 2007.
Me yasa ka shiga cikin wakan
sosai? To na shiga cikin wakan ne saboda abu ne na gan nake sha'awar yin ta, kuma burina na gan na isarwa mutane da sakonni.
Ita ce sana'ar ku kuma da ita kana wata sana'ar?
Bayan ita dai gaskiya ina sana'ar wato shooting the musical videos, kuma at the same time kuma producer, wato musical producer kenan. So bayan haka kuma at the same time muna lecturing.
Kana koyarwa?
Koyarwa.
Ina kake koyarwa?
Kano State Polytechnic.
Gashi kai malamin makaranta ne kuma kana waka, ya kake karewa da ɗalibanka?
To abu ne wanda kai abin ne sai a hankali dai, sometimes dai kana dai daga ɗalibai su ca malamin karera mana wancan wakan ka, ya shi za ka sakan mana video, sabon video ɗinka da sauransu, ko da shi dai suna ta requesting ɗin link inda za su samu waƙoƙi da sauransu da aka yi.
Sai ake haɗa malanta da nishaɗi?
To gaskiya it's not easy. Not easy, sai dai kawai dai idan mutum ya iya tafiya da ɗalibansa ba shi da matsala. Sauran lokaci da fa'ugwan da ɗaliban za su ringa yi da shi malamin zai rinka man tsokana, amma ba tsokana ba ne. Yawwa, amma ba raini ba ne, saboda abu ne in aka ce entertainment, wato entertainment ba wai a musical industry ɗin kaɗai ba, hatta ma a aji ma ka san yadda za ka ke entertaining ɗin students ɗinka.
Me ake koyarwa a Kano College?
To abu ne wanda ya shafi art industrial design, wanda ta fannin animation cartoon.
Okay, cartoon. Ya dai alaƙa da sana'ar ta kafin sai?
Tabbas, tabbas.
To wani ƙalubale ake fuskanta?
To ƙalubale abin da zan ce shi ne, ita wannan waƙar namu da muke yi, wannan waƙar da muke abu ne wanda har yanzu za mu iya ce al'ummar da muke ba su gama karbe ta sosai, ko kuma ba su gama karbanta da hannu bibbiyu ba. So wani lokaci wani zai gan cewa idan aka kira ka da mawaki, wato wani zai iya maka fassara cewa maybe ko maroki ko wani abu. Kuma abu ne wanda sauran iyaye ya kamata su bar ƴaƴansu waɗanda suke sha'awar harkan waƙa su bar su fi, saboda abu ne wanda za su iya sharing ɗin message ko su isar da saƙonni ga al'umma.
Shin yasa ake yawan yi muku kallon maruƙa? Shin
to da kwai waɗanda suke yi ne, kuma kin san abu ne wanda ba a taru an zama ɗaya ba, da kwai waɗanda suke kamar masu waƙoƙin siyasa. su danyi wa wani waka irin yabe shi da sauransu sai kuma karshen ta samu kyautan mota ko kyautan gida da sauransu so mu kuma fannin mu zan iya ce mu ba haka muke ba
ba fa yi wa ƴan siyasa
eh ba mu yi amma da kai wa'anda idan muka yi wa mai kamar birthday party dauran aure da sauransu so wancan dai ba ba mu da iko muna yi
Sonic Man za a bi mu bashin karin bayanin nan a wannan tambaya da take zuwa mako da gaba sabili da gudun lokaci so baba yau labarin da zan baka labari ne da
haka
daga Abdullahi Laki Funtuwa da kuma babawo Mato mai addu'a labarin suka bayar da wani yaro da mahaifiyarsa wai kullun ta dafa abinci
ka ba shi barka da godiya Allah eh haka
sun koshe da dai ka san iyaye suke sun koshi sai ran yaron da ke koshi shi kuma kullun aka ba shi abinci yace sai shi bai koshi ba to in ta tashi ba shi za ta kara mushin amma za ta kullun za ta ba shi za ta riga kunkuni tana
sai
dai baka godiya baka godiya Allah kai kai da baka da kullun ka ba ta ba shi zai ce kullun kai shi da ya gaji da wannan in aka ba shi ko bai koshi ba shi ya koshi wannan aka ta tambaye shi sai ya ce ya shi ya koshi ya zama mata al'ada ne ta ba su abinci suka ci tambaye shi sun koshi to sai rancen suna cin abinci tare da suka gama take ta tambaye yara sun koshi kowa yake ya koshi yadda wannan yarin da
yara ba ku san ba ai kowa ne ma haka ne shi ya koshi ko ya masa
sai shi ke da sai take to ita kan bata koshi ba sai ce mata kai ya kalle ta ya kalle ta ce kai iya ku gode wa Allah ke ba ki da godiya a ce ke ba ki gode wa Allah
eh
shi ba ya rama to
Allah zargi
ya koya mace shi da wai Abdullahi da babawa suka ce wai ba wai ta bai da nan ita ce a cikin wannan mahaifiyar da yaron nan wanda ne ya fi daukar nasiha wanda ne ya fi daukar nasiha a ciki tunda ta kullu ta da ta miki dai godiya ga Allah ya kuma ya koyi darasi ita kuma yanzu ta zo ta ce ita ba ba ta koyi ba to shin da ita nace ta dan da ita wade ne ya fi daukar nasiha wai wade ne ya fi daukar nasiha da muhimmanci
ni ba zan ba zan yi saurin ba da ra'ayi na ba zan saurari abin da jama'a za su faɗi
to bari saurari abin da masu saurari za su faɗa ba ku mai zuwa idan Allah ubangiji ya nuna mana sai mu karanto bayanai mu ji wanda ya fi ɗaukar nasiha da muhimmanci a tsakaninsu to na gaba da Bajulu ta fara ɗaga mana hannun sa jini da aka tilasta su ja burki nan yanzu a madadin
baba ya koma kiri
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri.
kamar da gana ina da wata ir magana da ni nake nake bukatar mu tauna
idan kina da bukata wani ma ku
sai da zaki zauna kinga sarki ta baby bare ki ta baby sai ki kuje sai ki shi ki ki ba
sai na ke so da gani
ke ma ka ki ke so ki gani
Yeah.